Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. A yau za mu tashi alhadisul khamisu ashar, ma'ana hadisi na 15. Malici an abi huraira radiyallahu anhu, an karbo daga abu huraira Allah ya dada shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzo Allah ya ce, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar karshe, falyakul khairan, to ya fadi alkhairi, aw liyasmut, ko ya jiru. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر حكما دو wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranan karshe falyukrim jara to ya girmama makwabcin sa ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر haka duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranan karshe falyukrim dayfa to ya girmama bakon sa rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa guda uku abu na farko shine yana karantar da mu al-hasu ala hifzil lisan ma'ana yana kwadaitar da mu akan kiyaye harshen mu mutun ya kiyaye harshen sa kada ya fadi abin da yake ba alkhairi ba da mu sake cewa baki mai yanka wuya abu na biyu yana karantar da mu girman bako yana daga cikin imani da Allah haka kuma yana karantar da mu girman makwabci da nisantar cutar da shi Allah ka ba mu ikon kyautata makwabtanmu da kuma kame harsunanmu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah